أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. من أقول الله تبارك وتعالى ليساكي هذا من الرانا من البركة للجمعة شاتكوس غوت الربيع الأول شكرة الدبودية dari hudu da 44 bayan hijiran sirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga hijiran sirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 14 wato ga watan 10 shekara 2022 miladiya. Ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na Miskul Asfar fi Sharhi wa Adillat Muktasar al-Akhbari, wato sharhin alari zama na 48 a cikin wannan babi mai albarka, wato babu sahri, babi na abun da ya shafi rafkanwa a cikin sallah. Idan ba mu manta ba, karatun mu na baya mun tsaya akan yin salati ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah. Yau insha Allah za mu tashi a wa man qara'a surataini fa akthara fi rak'atin wahida aw karaja min suratin ila sura أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك، ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه. واتو واندي كرنتا سورة بيو كو سمد حكا ركع قدات ايا توبا كومي أغريشي كو كما متين يفتا دقوت السورة zuwa wata sura ko yayi ruku'u kafin cika sura, duk wannan yace ba komai ga mutum a dukkanin waɗannan matsaloli. Sannan abu na gaba yace wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay alayhi, wanda yi ishara wato yayi nuni a cikin sallarsa, nunin nan da hannu yayi ko da kayansa ba komai a gare shi, sai dai ya aikata makaruhi kamar yadda zamu samu a gaba. Sai Sheikh Muhammad Mukhtar Ibn al-Arabi yace anan zakara rahimahullah iddatu masail, Sheikh Abdurrahman al-Akhdari ya ambaci masaloli masu yawa a cikin wannan karatu. Mas'ala ta farko, anna man qara'a surataini fa akthara fi rak'atin wahida, wato wanda ya karanta sura sama da biyu, sura biyu ko sama da shi a raka'a guda daya, kaman qara'a sura wahida, hukuncin sa kaman wanda ya karanta sura guda daya ne, fala shay alayhi, ba komai a gare shi. Li annahu thabata min nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, domin ya tabbata daga sirrina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a surataini ba'da al-fatiha, ya karanta sura biyu bayan fatiha. Fi kathirin min as-salawati, asalloli masu yawa. Wa sumiyat hadhihi as-sura bin nazair, ana kiran waɗannan surori da suwar nazair, kamar yanda yazo cikin hadisai ingantattu. Zamu samu bayanin wannan surori da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake hadawa. Daga ciki an karbo daga Amr ibn Murrah, Allah ya kara masa yadda, yace ya ji Abu Wa'il yana cewa ja'a rajulun ila ibn Mas'ud fa qala, wani daga cikin sahabbai ya zo wurin dan Mas'ud sai yace qara'atul mufassal laylatan fi raka, na karanta suwar mufassal duka a daren nan a raka'a daya, wato daga qaf har zuwa nasi ya karanta a raka'a daya. Ka fa qala, sai Abdullah ibn Mas'ud yace hazzan ka hazzi shayr, wato wannan kan ana yin sa da sauri ne, kamar yanda ake yin waka da sauri haka ake yin sara'a karanta isar, wato mufassal, mufassal duka mufassalat da isar da diwal mufassal da autar mufassal da isar mufassal duka a raka'a daya, ko kuma dai ana wani irin karatu ne.
sai yace laqad arabta annazair allati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bainahunna ka san nazair wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa tsakanin su fa zakara 20 suwar min al-mufassal suratayn fi kulli raka'a ya ambaci surore guda 20 wanda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake karanta guda biyu a kowace raka'a imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari bawaba alaihi al-bukhari baban imam al-bukhari ya fi dababi guda a cikin bukhari yake cewa babul jam baina suratayn fi raka'a sunan babin babin hada tsakanin surori guda biyu a raka'a daya sunan babin kenan a cikin sahih al-bukhari to a cikin wannan babi ya kawo hadisi daga Alqama Alqama da Aswad suka ce ata ibn Mas'ud rajulun wani mutum ya zo wurin Abdullah ibn Mas'ud fa qala inni aqra al-mufassal fi raka'atin ina karanta mufassal a raka'a daya wato suwar mufassal dukan su a karanta su a raka'a daya sai Abdullah ibn Mas'ud yace ahazzan ka hazzi shir a wato wannan kam sauri ne kamar saurin waka ya gaya masa haka yace sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u an-nazair as-suratayn fi ar-raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta as-suwar nazair wato surori guda biyu a raka'a daya ya ambaci waɗannan surori da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wato an-najm da suratul najmi da suratul rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wadannan surori guda biyu a raka'a guda daya sannan waqtu rabati wal haqa sannan yana karanta iktaraba da kuma al haqa wadannan ma surori ne guda biyu a raka'a daya sannan yana karanta surat dur da wazariyat wadannan ma surori ne guda biyu yana karanta su a raka'a guda daya sannan yana karanta iza waqatil waqi'a da nun wal qalam ya masturun yana karanta suratul waqi'a da kuma nun a raka'a guda daya sannan yana karanta sa'ala sa'ilun da wan nazi'ati a raka'a guda daya sannan yana karanta abasa da walil mudaffifina a raka'a daya sannan yana karanta muzammil da mudaffir a raka'a guda daya sannan yana karanta hal ata da la qusmi bi yawmil qiyama a raka'a guda daya hal ata lil insani hinu min ad-dar lam yakun shay'an mazkura da kuma la qusmi bi yawmil qiyama yana karanta su a raka'a guda daya sannan yana karanta amma yatasalun da wal mursalat suma a raka'a daya sannan yana karanta dukhan da iza shamsu kuwirat suma a raka'a guda daya ya ambaci waɗannan surori guda 20 an-nazair waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hada surori guda biyu ya karanta su a raka'a daya kaga kenan wanda ya karanta sura biyu a raka'a daya bai da laifi sannan waqad qara annabi sallallahu alaihi wasallam fi raka'a wahida min qiyam fi qiyamil layli sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a raka'a daya a qiyamul laylin sa baqara da ali imran da suratul nisa duka waɗannan surori a karanta su duka a raka'a daya a karanta baqara har karshen ta a karanta ali imran har karshe a karanta nisa har karshe a raka'a guda daya kamar yanda Huzaifa ya nakalin wannan yace amma wa hadha kana aglabu hadihi sallallahu alaihi wasallam fi nawafil la siyama qiyamul layl yace wannan shiriyar wannan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne a nafilfil yawanci waɗannan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne a nafilfil musamman ma qiyamul ramadan domin ba kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka ya karanta surori ma tsawo haka a sallolin farilla ba kamar yadda yazo a cikin zadul mi'at fi hadi khairul ibad sannan wannan ita ce mas'ala ta farko karanta surori guda biyu a raka'a daya mas'ala ta biyu man karaja min sura ila sura kana cikin karanta wata sura sai ka fita ka koma wata sura yace to falashe alaihi ba komai a gare shi faqar ruwiya faqar rawa abu daud fi sunanihi yace imam abu daud ya ruwaito a cikin sunan nashi hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sayyidina abubakar da sai yana karantawa yana kasa-kasa da murya ya kafi da sautu wa Umar ya ji haru bi sauti sai na Umar kuma yana daga murya ya ambaci wannan hadisi da kowa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya gaya masa sannan wa qasmitu ka ya Bilal sai na Rasulullah ne ya ji ka na ji ka kai Bilal wa anta taqra'u min hadhihi sura min hadhihi sura kana karantawa daga wannan sura ka shiga wannan sura daga wannan sura zuwa wannan sura faqala kalamun tayyibun yajma'u Allahu ba'dahu ila dhalin yake to wannan magana ne mai kyau Allah zai hada sashin sa da sashi faqala kullukum qad asaba yake ko wannanku ya dace kamar yadda Imam Abu Dawud ya kawo hadisi na 1300 a wata ruwaya na Ubaydullah a cikin falalan Qur'ani yace Bilal akhlada tayyib bi tayyib Bilal ya hada mai kyau da mai kyau wato ma'ana faqala iqra suratan ala wajhiha aw qala ala nahwiha yace ya karanta sura akan yadda take ko a misalin ta wannan wato wani ƙari ne malih a idza qara'ta sura fa antizha idan ka karanta sura ka ƙare ta tukunna kafin ka shigo da wata sura dan na ruwaito daga Khalid ibn Walid Allah ya ƙara masa yadda wanda wannan jarumi a wurin yaki da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato ya zama jagora tun a zamanin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid domin a shekara ta 8 lokacin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tura sariyatu muta ko kuma gazwatu muta wato jama'a wanda za su tafi yakin muta wanda mutun ne mutun 3000 sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tura yace jagora shine Zaidu idan Zaidu ya shahada Ja'far ibn Abi Talib idan Ja'far ya shahada Abdullah ibn Rawaha bayan nan ban Abdullah ibn Rawaha yace to wanda Allah ya so zai ba shi jagoranci to wannan yaki shine yakin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fara turawa akai yaki tsakanin musulmai da kuma wato nasara masihiyin kristoci to a wannan yakin ne Khalid ibn Walid ya fara zama jagoran yaki a wannan yaki ne ya fara zama jagoran yaki saboda wadannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata duka sun yi shahada sai wani daga cikin sahabatu ya karbi jagorancin yakin yace to ana da wani ya zama ya rike sai suka sa Khalid ibn Walid yana karban jagorancin wannan yakin sai ya canja salon wanda suke baya sai ya dawo da su gaba wanda suke dama ya dawo da su ɗaya dama ya dawo da su hagu wanda suke hagu ya dawo da su dama sai waɗannan ainihin nasaran sai suka dauka an yi ƙari ne mutanen da yake kallo da su kana yaki da su yanzu kaga wasu sabbin fiska ba su bane wayannan ma wayanda suke kallo sun ga wasu sabbin fiska to sai zama al-harbu khiriya yaki dama dabara ne to da wannan dabara ya samu nasara to diga nan ya zama yana jagorantan yakuka har duka zamanin sayyidina Umar duk futuwaru da aka yi shine jagora haka wasu shekaru a cikin zamanin sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya canja shi yace saboda kada a canbi Khalid duk inda Khalid ne jagoranta ya samu nasara kada ce nasara na tare da Khalid ne a nasara na wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala to sai sayyidina Umar ya cire shi to wannan Khalid ibn Walid din Allah ya kara masa yadda wata rana amman nas ya limanci mutane sallah faqara min suwari shatta sai karanta qur'ani surori daban-daban daga wannan suran ya fita koma wannan suran surori mabambanta da ya idar da sallah thumma iltafata ila an-nasi nan sarafa da ya da sallah sai juya ya kalle mutane sai yake ce musu shagala ne jihad an ta'allum al-qur'an jihadi da muka ringa fita kasancewar sa na soja yace wannan jihadin ya shagaltar da su akan ilmi wato koyon al-qur'ani sai zama ba na iya kiyaye wannan sura da bance da wannan sura ina cikin karanta wannan sura na fita na shiga wannan sura saboda shagaltuwar sa gaba daya cikin jihadi ne bai samu lokacin da yayi ta'allumin qur'ani ya ƙware cikin al-qur'ani ba wannan akan fita daga wata sura zuwa wata sura kenan sannan Ibn Sirin Allah ya kara masa yadda ya karbo ruwayan hanayin hakan cewa mutum yana cikin karatun wata sura ya fita ya koma wata sura Ibn Sirin yace abu ne hananne yace Abu Ubaida yace al-amru indana ala al-karaha wato al'amarin ne inda yake a wurin su karhanci ne mutum yana cikin karatun wata sura ya fita ya koma wata sura yace abu dalili fi qiratil qurra hadhihi al-ayatil muktalifa ta yadda makaranta za su karanta ayoyi mabambanta a lokacin sallah guda daya kama ankar rasulullah sallallahu alaihi bilal kamar inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi inkari wa bilal cewa naji kana karanta daga wannan suran zuwa wannan sura kamar manzo Allah yi inkari ne ga abinda bilal bin rabaha ya aikata sannan cewa Khalid itazara an filihi shi ma Khalid bayan da sallah ya wayo bai ba da uzuri yake cewa ai abinda yasa kuka ji haka saboda mun shagaltu da yaki ne ba mu samu muka koyi alqur'ani mai girma ba shi yasa kuka ringa jin fita daga wannan sura zuwa wannan sura shi ma ya faɗi uzuri yake dalilin haka fita daga wata sura shiga wata sura makaruhi ne indi ibn sirin walikarati ibn sirin lahu ثم قال إن بعضهم روى حديث بلال فقال النبي كل ذلك حسن يتددا وسرويتو حديث بلال دين cewa duka wannan yana da kyau ya tabbatar da wato abinda bilal ya aikata na fita daga wata sura zuwa wata sura wannan ita ce mas'ala ta biyu karatu daga wata sura mas'ala ta farko dama mun wuce ta shine karanta surori guda biyu a rak'a daya wannan jais ne ba sabani wannan kuma fita daga wata sura zuwa wata sura akwai sabani wasu malamai sun ce ba komai wasu malamai kamar shi Ibn Sirin wanda almajiri sayyidina Ali ne yace a akwai laifi makaruhi ne mutum yana cikin karatun wata sura ta wata sura sai mas'ala ta uku maraka kabla tamami sura falashe alaihi wanda ya ruku'u kafin cika sura yace wannan ma ba komai a gare shi mutum ya zama yayi ruku'u suran da yake karantawa bata ainihin cika ba yace saboda khatimuha mustahabbun an an dauko sura a karatun sallah sai an kai ta karshe mustahabbi ne ba farilla bane saboda ya tabbata cikin sai wa muslim daga abdullahi ibn sa'ib Allah ya kara masa yadda sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bihim salatul fajr sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salla sallan asuba faftata bi suratul mu'minin wanda Allah sai karanta suratul mu'minun bai karanta wannan sura hatta ta zikir Musa wa Harun har lokacin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazo ayan da take cewa summa arsalna Musa wa akahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin aya ta 40 da a cikin suratul mu'minun da sayyidina Rasulullah yazo wannan aya in kai magana nayi Musa da Harun sai ruku bai wato bai irin da suran ba kenan yayi ruku wannan yake nuna ma cewa kai ruku sura bata cika ba ba laifi jais ya halasta mas'ala ta hudu man ashara fi salatihi bi yadihi aw bi rasihi kana cikin sallah sai kaji an ce ma ina ka je kwanon ka nan ne mun zo zuba ma binci ba mu gani ba ta ka san kuma kai baka da mai zubawa dama idan ba kwanon ka nuna ba akwai matsala to sai kai ishara ka nuna yana haka to wannan ishara da hannu idan ya zama akwai damuwa aw bi rasihi ko da kai fa inna zalika kullu muktafarun yace wannan duka an gafarta ba komai saboda wannan ishara da kai fi haqqi man fa'ala shay'an min zalik haqqin wanda ya aikata wannan yin ishara da hannu ko aka tambaye shi ya kaza fa ya daga kai yace wannan ba komai wala yanbagi an yata'ammada zalika yace amma bai kamata mutum ya ganganci haka ba inda matsala take bebe kurma wanda baya magana me hukuncin isharar sa a cikin sallah shi dama maganan hannu ne isharar ne maganar sa to shi malamai suka ce idan dai yayi ishara duk da matsala na sabani idan yayi ishara yana da niyyar magana yayi haka to yayi magana ne isharar sa ba zai zama to kaman isharar mai magana ba mai magana idan yayi ishara ishara ne shi kuma wanda baya magana dama isharar shi ne maganar sa to saboda haka idan yayi ishara da niyyar magana kaman yayi magana ne a cikin sallah zai zama to sallar sa ta baci a wurin wasu daga cikin malaman fiqh sannan yace bai kamata mutum yana gangancin wannan ainihin nunin ba amma walau ta'ammada fala sujuda alaihi min fi'lihi ko da mutum da gangan ne aka tambaye shi yayi ishara da hannunsa ko da kansa yace to ba sujudan da zai yi ba za a ce zai yi qabli ko zai yi ba'di ba saboda wannan wa kad marra ba'd al adilla al amal yasir fi salati wa jawazihi a baya yace mun karanta aiki dan kadan a cikin sallah da kuma halarcin hakan idan mutum ya yake dan kadan a cikin sallah to ba laifi mun wuce wannan karatu a baya wala ba sa an yurda salam bi isharatin ala man sallama alaihi yace ba laifi wanda ya shigo bai san kana sallah ba sai ma sallama assalamu alaikum kamar sa ishara saboda amsa sallamar da yi maka ya zama ishara ne ya gane cewa kana sallah yace babu laifin wannan wannan sune mas'aloli guda hudu da shi ne sharha ya fitar mana da su a cikin wannan karatu da muka karanta a baya sai mas'ala ta gaba takarrur al-fatiha fi salah meme ta fatiha a cikin sallah Sheikh Abdurrahman al-Akhdari yace wa man karrara al-fatihata sahiyan sajada ba'da salami wa in kana amidan fa zahiru al-budlanu yace wanda meme ta fatiha ya rafkanuwa a cikin sallah to zai sujudan badi idan da gangan ne nan masala na sabani amma dauki kauli na cewa sallah ta baci yace idan da gangan ne sallah ta baci zamu ji yanda mai sharhin ya kawo aqwal din dukan su yace bayyana al-musannif hukum man karrama al-fatiha fi raka'a wahida sahiyan shi Sheikh Abdurrahman al-Akhdari ya bayyana hukuncin wanda ya maimaita fatiha a raka'a guda daya da mantuwa a cikin sallah cewa fa innahu yazidu ba'da salam cewa shi zai sujudan badi li ajli ziyada wa tasihu salatuhu saboda karin da yi a sallah sannan kuma sallarsa ta inganta idan mutum ya maimaita fatiha da rafkanuwa a sallah yace to sallarsa ta yi amma zai sujudan badi saboda dama mun karanta a baya wato ziyada muhakkaka za mata badi kari wanda ka tabbatar to idan ya tabbatar da wannan karin zai sujudan badi ko ziyada mashkuka to li'annahu laysa min as-sunnah tikraruha domin ba sunna bane a maimaita fatiha wa qala an-nafrawi shi kuma imamu an-nafrawi yace amma ziyadatul aqwal as-salah fala sujuda fi sahbiha shi wannan imamu an-nafrawi yace kari na magana a cikin sallah babu sujada arabkan wanta kama la tabtulu bi ta'ammudiha kamar yadda sallah ba ta baci da maimaita ta kama law karra sura aw takbira aw ziyada aw zada sura fi akhiriyya kamar yadda da mutum zai maimaita sura ko maimaita kabbara ko ya kara karatun sura a rak'o'i biyun karshen isha ko rak'o'i biyun karshen la'asar ko karshen azhar ko rak'o'i biyun karshen magariba ya kara surori yace duk waɗannan ba fa innahu yazidu li sahbihi zai sujira ne don wannan rafkanuwan nata kama law karrara al-fatiha sawan kamar yadda idan da zai maimaita fatiha da rafkanuwa walau fi raka ko da raka'a guda ɗaya ne wajara al-khilaf fi budani salati bi ta'ammul tikraruha yace amma cewa sallah ta baci idan da gangan ne mutum ya maimaita fatiha yace wannan kan sabani ne matsala ne ta sabani wal mu'tamidu waqtasara ajhuri ala adami budlani salah yace abinda aka dogara khilaf ma fi masabi shi ya kawo abinda yafi karfi a masa ba abinda kuma ajhuri wanda shine علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي ابو الارشاد نور الدين الاجهوري بابن مالمي ني فقيه المالكي بابن مالمي ني wannan masaba ta malikiya masabar imam malik sannan malami ne na hadisi malami ne na fiqh wanda an haife shi kuma ya wafati a misr ya rayu shekara 99 an haife shi hijira tana da wato 967 ya yi wafati hijira tana da shekara 1066 wato ya rayu shekara 99 dai a wannan lissafi wanda ina da tsafai da yawa akwai littafin da yi sharh durr saniya fi nazm sirar nabawiyya wato akan sirar na sirar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mujalladi guda biyu ne da wannan littafi sannan akwai fiqhu wa mugharasa wa ahkamuha sannan akwai sharhi risala da yayin Ibn Abi Zayd al-Qirawani akwai mawahib al-Jalil da yayin sharhi al-Muktasar to wannan malami ajuri abinda yake abinda yafi karfi a masa ba shine rashin bacin sallan wanda ya ganganci maimaita Fatiha amma shi Sheikh Abdurrahman al-Akhdari yace duk wanda maimaita Fatiha da gangan sallarsa ta baci to khilaf ma fi al-mashab kenan amma abinda yake da karfi a masa ba idan mutum maimaita Fatiha da gangan sallarsa ba ta baci ba wannan ma matsalan ta kare sai matsala ta gaba hukuman fatihu sura wa raka hukuncin wanda ya manta karatun sura har yayi ruku man tazakkara sura ba'da inhinaihi lirruku'i fala yarji ilaiha wanda ya tuna da sura bayan ya sunkuya ya tafi ruku'u yace ba zai dawo yace bari ya karanta surar ba anan mai sharha yace bayyana al-musannif rahimahullah أن من لم يقرأ السورة في محلها من الركعات الأولى في الربعيات المغرب وركعات الصبح وندا بكران تسورة أو رندا كران تسورة ركعة ركعة إن بيوم فرقون سلو لما سركعة هدوبا ركعة إن بيوم فرقون مغربا ركعة إن بيوم أسبابا بكران تسورة ونمبا إيا فاتحة كران تا سننبا تنابا إلا بعد إنهنائه إلى الركوع sai bayan ya tafi yayi ruku'u sai tuna ai Fatiha kade na karanta to fala ruju'a laha hina izin li fawati mahalla a wannan lokaci ba zai dawo ce to bari in taso in karanta Fatiha ba a suran ba dalili mahallin ta ya kubuce kuma ka shiga farilla ba za ka bar farilla ka koma nafila ba aka koma sunna ba saboda ruku'u farilla ne karatun sura sunna ne ruku'u farilla karatun sura sunna to ka riga ka shiga farilla ba za ka koma kace za ka aikata sunna ba lianna wa shiga la ma huwa awjab minha wa ruku domin ya riga ya shiga zuwa abin da yafi suran zama wajibi saboda haka amma fala yaqtuluhu bi ruju'ihi ila sunna amma da bai sani ba yayi rukun sai tuna ban yi fatiha ba sai ya dawo bai sura ba sai ya dawo yace dawon ba zai bata masallah ba amma dai ya aikata abin da ba a so walakin na yazidu qabla salam ya tarki sura sai dai yazidan qabli ne saboda ragi da yayi na barin sura lianna kullu man shara'a fil wajib fala yarji'u minhu ila sunnah domin duk wanda ya fara wajibi farilla ba zai bar farillan yace zai koma sunna ba kama kaman taraka al-julus al-wusta wa la yatazakkar illa ba'da istiqlali fa innahu yatamadda yazidu qabla salam kamar wadda ya raka'a biyu zai zauna ya zaman tahiyya sai ya manta ya tashi ya miƙe ya tsaya sai ya tuna ai ban yi zaman tahiyya ba ita ta shi ma ba zai dawo ba ai yanzu ya shiga tsaye wanda take farilla ne da kuma karatun Fatiha da yake farilla ne ya bar zaman tsakiya sunna ne ya bar karatun tahiyya sunna ne ya bar lafazin tahiyya sunna ne tunda ka shiga farilla ba za ka dawo kuma ga sunna ba yace shi ma wannan ba zai dawo ba yace kamar dai wanda alwala ya manta bai kuskure bakin sa ba bai sheka ruwa a hanci ba sai fara wanke fiska to ba za ka ce tunda ai baki da hanci duk suna fiska bari in hada kawai da wanke fiskan da kuskuren bakin da shi a ba za ka yi haka ba za ka ci gaba da wanke fiskan ka ka karasa alwalarka sai kai da alwala ka wanke gaba sai ka zo ka kuskure baki ka shekarwa a hanci saboda ka riga ka shiga farilla ba za ka dawo zuwa ga wannan sunnonin ba sai ka yadda alwala sai ka aikata su to yace haka nan yake a sallah idan ka riga ka shiga farilla ba za ka dawo zuwa sunna ba kamar kai ne kana limamin juma'a ko limamin sallah ka yi ka rude an ce bismillah ka shiga baka saba shiga ba ko ne baka wancin haka ba yi ikama ba sai kai kai kabbaran harama sai a ce ba ba yi ikama ba to ce ba yi ikama karka damu da su ka ci gaba da sallar ka ai ka riga ka yi farilla kabbaran haramin farilla ne sai yawa domin ta farilla ne ka shiga sallah saboda ka barin ikama sunna ba zai sa ka jiyo ka ce sorry to ai ikaman ba za ka dawo ba shikenan haka za ka yi sallar to saboda haka idan mutum ya riga ya shiga farilla ba zai dawo zuwa ga aikata sunna ba lakinnahu shara'a fil wajib fala yarji minhu ila sunnah kama taqaddam yace ba zai dawo zuwa sunnah kamar yanda ya gabata sai mas'ala ta gaba man tazakkara sirra awil jara qabla ruku'i adal qira'a wanda ya tuna boye karatu ko bayyana karatu kafin yayi ruku'u ka zo sallan magriba sai ka fara karatu a boye kana liman ne ko kana mamu kana cikin karatu a boye ka gama fatiha ka yi da sura zaka yi ruku'u ai magriba ne a bayyane zan yi to yace a adar kira'a sai ka saki karatun ko kuma azhar ne ka zo ka fara bayyana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kana bayyanawa ka gama fatiha ka je sura kafin kai ruku'u sai ka tuna azhar fa nake kuma ina bayyanawa sai ka koma ka saki fatihan a boye ka saki suran a boye shine adal kira'a wa in kana zalika fi sura wada'a ada wala sujuda alayhi idan sura ne kadai haka ya faru da kai ka zo magriba ka karanta fatiha bayyane ka ce wala dalin ka ce anin sura sai ka boye kai da suran kafin kai ruku'i ah suran nan fa boye ba ne kuma na bayyana fatiha sai ka sake karanta suran a boye a bayyane sai ka cigaba da sallan ka ba su jiran da zaka yi shine sai idan a sura kadai ne zaka sake ta amma ba su jira wa in kana fil fatiha ada wa sujuda ba salam amma idan a fatiha ne zaka sake ta kuma zaka yi sujudan ba'di bayan sallama to idan baka tuna ba har sai inda kai ruku'u ka tuna shine cewa in fata bir ruku'i idan kuma ya riga tsere ma har ka riga kai ruku'u sai ka tuna ah wurin bayyanawa ne fa na boye ko wurin boyewa ne na bayyana fata bir ruku'i kenan ka riga kai ruku'u sai ka tuna yace to sajada li tarkil jari qabla salami wurin barin bayyanawa ka boye a wurin bayyanawa sai kai sujudan qabli saboda regi kai sauti yana dage ne kame da shi kasa a fadin wasu malamai suka ce a nan ma regi ne da kare saboda ka boye a wurin bayyanawa sun ce in kace ka boye a wurin bayyanawa ka rage sauti to barin boyewa wato barin a wato ka bayyana a ka boye a wurin bayyanawa kai rage kenan ka rage sauti sauti yana dage ka rage shi to barin bayyanawa fa shi ma kari ne wal tarki sirri ba da salami barin boyewa kuma zaka yi ba'di sawa'un kana fil fatiha aw sura wada wannan a fatiha ne ko sura ita kadai a mai sharha yace anna man tazakkara fi salati sirra wal jara qabla ruku'i fa innahu yit yanda gariyan take wanda ya tuna boyewa ko bayyanawa a sallah kafin yayi ruku'u to ya sake wannan ainihin karatun in kana sirra ada hasirran idan sallan wurin boyewa ne ya sake a boye wa in kana jar wa in kan ladhi tarakahu jaran fa li ikra'atu ma taraka jaharan idan kuma bayyanawa ya bari nan ma ya sake karatun a bayyane lakinnahu in qara fi salati bi umil qur'an ala sunnatiha sai dai idan ya karanta fatiha a yadda take ma'ana ya boye fatiha inda ya kamata a boye ta ko ya bayyana ta a inda ya kamata a bayyana ta thumma nasiya fa qara sura allati ma'aha sai ya manta ya karanta sura wacce take bayan fatiha ala ghairi sunnatiha akan ba yadda sunnan ta yake ba yace wazalika immal jar fi sirri aw sirri fil jar imma dai boyewa wurin bayyanawa ko bayyanawa a wurin boyewa fa innahu ma'murun bil i'adati sura fi sirri wal jari fala sujuda alayhi abinda aka murce shi ya sake surar in maurin boyewa ne ya sake ta boye in maurin bayyana ne sake ta bayyane amma ba su jira a gare shi yace wannan maganan qalahu malik wannan shine abinda imamu malik da kansa ya fada li'annahu tadaraka ma fatahu yace saboda ya riskar da abinda ya kubuce barin bayyana ko barin boyewa ne ya faru da shi kuma ya riskar da shi kafin yayi ruku'u kaga ya riskar da abun da ya kubuce da kiffatil amri fi sura khassa saboda saukin lamari a sura ita kadai saboda haka ba zai sujjada ba idza qara fatiha la sunnatiha muddin ya karanta sura fatiha a yadda take wa ma in khalafa fiha wa qara'a ala ghairi sunnatiha, amma idan ya saba a Fatihan bai yi ta kan sunnata ba na boyewa ko bayyanawa sai tuna kafin ruku'u to zai sake karatun a bayyane ko a boye sannan zai sujudan badi wannan shi ma abin da Imam Malik ya fada ne sannan Ibn Rushd yace wa man jara fi ma yasarru fihi min salatihi nasiyan falaktilafa afazuhu fil mashab yace ba wani sabani da Ibn Rushd yake yayi a mashaba cewa duk wanda ya bayyana a wurin boyewa cewa zai sujudan badi ne saboda yayi kari ne yace babu sabani akan wannan abun da yaji a mashaba a wa kad yuqalu fi farqi bainal mawdu'aini kuma ana fadan bambancin tsakanin wannan wurare guda biyu bayyanawa da wurin boyewa domin fa inna fi'la ma tarkuhu sunna ashadd min tarki ma fi'luhu sunna domin aikata abinda barin sa sunna ne yafi tsanani akan barin abinda aikata shi sunna ne domin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda ya fada ma na haytukum an izana haytukum an shay'in fantahu anhu dan na hana ku akan abu to ku hanu kawai ba sauki wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum idan kuma na umurce ku da abu to ku aikata gurgudan iyawanku kaga wannan an ce mastata'tum gurgudan iko amma wancan fantahu anhu ku hanu kawai ku bar shi saboda haka idan ya riga ya kubuce dai ruku to zai sujudan qabli dan barin bayyanawa ba'di dan barin boyewa a sannan fa inna salatu sunu an ziyada kama tusunu an naqsi ana kiyaye sallah kan kari kamar inda kiyaye ta kan rigewa wal talki sirri ba'da salami barin boyewa za a yi bari a ai annahu yazil fi sirri ba'da salami al mashhur zai sujuda saboda barin boyewa ba'di akan ma bagana ta fi shura a mashaba wato magana mashhuriya akwai ashar akwai mashhur mashhuriyar magana zai yi badi wa kiyar min qasim annahu yazidu qablahu yace kuma an karbo hikaya dan qasim cewa qabli za a yi kamar da yanda muka yi maganan can na masu fikira cewa a idan kace yayi ragi ne saboda ya bar wato idan kace yayi kari ne saboda ya bayyana wato ya ƙara sauti inda wato barin boyewan fa shi kuma ragi ne to saboda aka karbo wurin hikaya wurin min qasim cewa qabli za a yi sannan ya fara cikin taudi a akan sabanin aikata haka da gangan azbak yace yastaghfirullah fala shay alaihi mutun zai nemi gafaran Allah ba komai sannan mutaidi yace shi kuma a tabtilu salatuhu sallata ta bati saboda yayi wasa da shari'a da gangan ya aikata abin da ba shi aka ce a aikata ba saboda haka yace wannan dare ne a Fatiha ne ko a sura ne idan mutun ya bari da gangan yace wannan wato ya bata sallarsa saboda yayi ganganci yayi abunda ba shi yake bukata ba zamu tsaya nan saboda zamu shiga mu'tilatus salati wato abubuwan da suke bata sallah kamar dariya da makamantan su da garshe muna cikin wannan wata mai albarka watan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am alaikum salam na'am yana kasaru na a wanda yake kasaru idan ya isa inda zai je idan inda zai je din inda ya je din ba zai kai kwana hudu ba yana jiran wani ne ya gama abin da zai yi ko kuma ya sa masa hannu ya taho ba zai kwana hudu ba zai ci gaba da kasarun sa saboda yana cikin wato tafiyan yana cikin kara wa wahala na tafiya muddin ba zai kai kwana hudu a zaune a gari ba zai ci gaba da kasarunsa to in yayi magariba wannan misalin na sabani abu tun nafila bayan sallah tunda aka sauke masa farilla ma aka ce bi sunnarsa to nafila ba zai bahe masu karfi sune abin da ya shafi shafa'i da witri da raktal fajiri sune abin da muka karanta a baya wanda aka masa sauki abin da zai aikata haka shi ma mai qada'i tambaya ta biyu kuma Na'am. Na'am. To lallai shine shafa'i da witri su suke fi karfi da rakatul alfajiri musamman shafa'i da witri har akwai maganganun malamai wasu suna ganin cewa karfin su ya wuce ma a ce musu nafila ne wato sallolin na sunna ana kiran su salawatus sunan kamar yanda muka wuce su a baya na sunna ne muna cikin wannan wata na Rabiul Awwal to abin da ya kamata mutane su shigaltu da shi kar wani abu ya jiyar da hankalin su ga barin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato lokaci ne mai tsada kwarai da gaske da mutane suke infakin dukiyarsu suke bada lokacin su wurin su shirya tarruka wurin a gaya musu waye sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kada ka yadda wani abu ya faru ya kauda hankalinka ko ka shirya taro irin wannan ka kashe dukiya amma a kauda hankali ga barin magana kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama an koma wani abu da ya shafi habaiti ko zagi ko raddi ko wani abu a kar ya zama ka bata lokacinka ka bada dukiyarka kawai don a zo a zagi wani ko don a zo a gugan zana wani ko a zo a raddi wani a babban damuwarka dama kai don manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to a gaya ma manzon Allah din shi ma mai fada kar ya kautar da hankalinsa ga barin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koma wuri wani abu daban duk wanda ya ma wani abu a cikin wannan watan ya zo kawai laifin ya zo a yafe an yafe masa saboda watane na mai yafiya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama an yafi an fiskanci manzo Allah kuma a ringa ganin manzo Allah din a cikin al'ummarsa kowane mutum da ya riga cikin wannan al'umma masari ne ka ringa ganin masarin manzo Allah cikin saboda shi al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana son sa saboda shi al'ummarsa ne to saboda haka kar mu kauda hankalinmu zuwa ga ainihin abubuwan da ake a cikin watan na karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zukata sukar rayu da jin ambaton sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kar ka yadda a kashe ma zuciya da wani abu saboda gaya ma laifukan wasu ko zagin wasu ko wannan zai karasa zuciyarka kuma ta samu wani matsala ba za ta rayu da ambaton sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din ba sannan ba za ta ji dadi kuma da dadin da ake ji lokacin da ake ambaton manzo Allah ba to saboda kar a kawo ma da zuciya da jin dadi da samun abincinta da ambaton sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda lokaci abu ne fara dai Allah bamu lada abu ne suke gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin